بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na mu masjidu Abi Huraira daga wannan yankin anguwa Madinar Zazzau a nan garin Zaria lardin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya. A yanzu da muke magana muna safiyar Alhamis ne, safiyar 9 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447, daidai da 26 ga watan biyu shekarar Bature 2026. Wannan shine darasi na 5 insha Allah a cikin halkan mu da muke gabatarwa mai taken Ramadaniyat, a inda muke bin wannan risala na malam al-ustadh al-doktor Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr, Allah madaukakin sarki ya kara mishi lafiya ya saka mishi da alkhairi. Wato maqalatun Ramadaniya, shahru siyam adabun wa ahkam. Idan ba manta ba, ba mu gushe ba, muna ta kokarin tuna mana darussan da muka wuto a baya kafin mu aini wato dasa daga inda muka kwana. Mun kawo gaban da malam yayi mana bayani game da ambaton Allah, falalansa da kuma amfaninsa ga niyyarsa. A yau za mu tashi inda malam yake fadlul qur'ani al-karim wa makanatuhu, batu game da falalan al-qur'ani da kuma matsayin al-qur'ani musamman a cikin watan Ramadan. Al-qur'ani kamar yadda muka sani, shi ma malam ya tattauna a nan, yace maganan Allah ne. To matsayin maganan Allah kuwa akan sauran zantukan halittu, to kamar matsayin shi Allah mahalicci ne akan bayinsa, don haka babu abin da za a kwatanta zancen Allah da shi. Ina fatan an gane. To wannan matsayi da Alkur'ani yake da shi, gwargwadon yadda mutum yake mu'amalantar karanta shi da aiki da shi, to gwargwadon yadda shi kuma zai rinka samun ɗaukaka da falala, musamman kuma idan aka ce a cikin watan Ramadan, wanda wannan wata shi ne watan da aka saukar da Alkur'ani. Akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin wannan watan da ainihin wato Alkur'ani. Shi yasa Allah ya zaɓi watan ya saukar da Alkur'ani a cikinsa. Allah ya ce shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an, wannan wata na Ramadan shi ne wanda aka saukar da Kur'ani a ciki. Shi kuma wannan Kur'ani hudan lilnasi, shiriya ne ga mutane, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sannan kuma littafi ne da ya zo da bayanai na shiriya, kuma yake rage tsakanin abin da yake daidai da abin da ba daidai ba, abin da yake tauhidi da abin da yake shirka, abin da yake sunna da abin da yake bid'a. Duk Kur'ani na rabewa tsakanin masu imani da kafirai. Ina fatan an gane. To tunda aka saukar da Alkur'ani a wannan wata na Ramadan, to ashe kenan ana buƙatar in aka shiga wannan watan, to a ga wato ruhin Alkur'ani ya rayu tun daga karantawa da ainihin wato fassarawa da fahimtansa da yin aiki da shi da ainihin wato yin karantawa karatu mai yawa a cikin salloli. Duk wannan ana son a gansu a cikin watan Ramadan. Da haka watan Ramadan ba wata ne da ake yin kasala daga ainihin wato mu'amalar Alkur'ani ba, haka wajen haddace shi da makamantansu, kai har da koyan shi da ainihin wato zama a gaban malami ku yi darasin Alkur'ani. Wannan wata wata ne da ainihin wato ake bukata a yi wannan. Sai malam yake cewa wannan wata wata ne da ake son mutum ya yawaita ambaton Allah mahaliccin shi. To daga cikin hanyar da bawa zai ambaci Allah akwai karanta maganan Allah, saboda shi ne zance mafi girma na ainihin wato ambato, zance mafi kyawu, mafi gaskiya, kuma mafi amfani, domin wahayi ne da Allah madaukakin sarki ya saukar wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda wani barna baya gilmawa alqur'ani ta gaba ko ta baya ta dama ko ta hagu saboda saukakken sako ne daga Allah madaukakin sarki to tunda haka ne sai Allah madaukakin sarki ya saukar da irin wannan wato sako mai wannan matsayi gatiyayye kuma a cikin halittunsa wato tunda Allah madaukakin sarki ya tsara alqur'ani ya ci kowane littafi to kuma wanda za a saukarwa qur'ani to kuma shine bawon da yafi dukkanin bayi kaga nurun ala nurin kenan ko shi yasa shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama baya ainihin wato yin wasa wajen mu'amalantar alqur'ani a cikin alqur'ani da Allah yake sifanta wannan littafi da irin tsarin da yake wajen saukar da shi Allah yake wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaq wa ahsana tafsira kafirai ba za su zo maka da ainihin wato wani magana ba ko wani zance na neman kure da kuma neman wato a ga wallanka a ga kasawanka face Allah madaukakin sarki yace mu su Allah mu ne za mu rinka kawo wahayin da zaka rinka maida musu da martani ta kake nan wannan ya nuna shi Qur'ani Allah madaukakin sarki yana saukar da shi ne gwargwadon bukata sannan ya dace da lokaci ya dace da yanayi tunda waɗannan kafirai ba lokaci ɗaya suka zo ba suna zuwa ne lokaci bayan lokaci wannan yazo ya kawo nashi itirarin sai Allah ya saukar da wahayi a maida mishi da martani to wannan na daga cikin falala da fifikon da alqur'ani ya samu shi an rinka saukarwa ne gwargwadon bukata a lokacin da ya dace a yanayin da ya dace amma annabawan da suka gabata da aka ba su littafai suka zo suka yi wa mutanen su wa'azi da su to suna su littafan jumlatan wahidan aka rinka ba su da aka annabi Musa da aka tashi ba shi a taura lokaci ɗaya ya je aka miko mishi allon a taura gaba ɗaya da aka yi zuwa karanta wa mutane shi ka gama kamar qur'ani ba ko shi yasa har kafiran ma suke cewa me yasa kai ma ba a yi maka wannan irin tsarin saukar da littafin ka ba laula unzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida sai Allah yake kazalika linuthabbita bihi fu'adak ai shi qur'ani na musamman ne jama'a gara wannan dake ko to al-imamu ibn kathir ya tsaya tattauna daga cikin wato fa'idar da ke karkashin wannan aya da Allah madaukakin sarki ke cewa kafirai ba za su zo maka da wani zance ba face mu su Allah za mu yi maka wahayi game da abin da zaka maida musu na martani da haka sai ce fal qur'anu ashrafu kitabin anzalahu Allah Qur'ani shine littafi mafi daraja da Allah ya saukar. Wa Muhammadu sallallahu wa sallamu alayhi wa sallam alayhi wa sallam a'zamu nabiyyin arsalahu Allah. Shima shine annabi mafi girma da Allah ya aiko. Kaga babba ya hadu da babba kenan. Inna fadla al-Qur'ani al-Karim wa sharafahu wa rafi'a qadrihi wa 'uluwa makanatihi amrun la yakhfa 'ala al-muslimin. Malai ce don haka falalan alqur'ani da darajar alqur'ani da ɗaukakan matsayin alqur'ani da yadda ainihin wato qur'ani ke da girman al'amari to abu ne wanda bai ɓoyu ga duk wani musulmi na kwarai ba saboda littafi ne na Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka ce wanda yake zancensa ne ƙunshe a ciki wanda kuma ya aiko da su ne yana ba mu labaran abubuwan da suka kasance kafin mu sannan zai ba mu labarin abin da zai biyo bayan namu rayuwa sannan kuma akwai hukunci a cikin alqur'ani wanda za mu rinka yin aiki da su shine abin da yake rage wato tsakanin gaskiya da ƙarya wanda ya bar alqur'ani saboda yana ganin shi zai buƙatar alqur'ani to zai hallaka wannan ya gama da kanshi sannan duk wanda ya nemi shari'a ba ta hanyar alqur'ani ba to ba zai taɓa shari'a ba zai bata kamar yadda duk wanda ainihin wato yake son ya kama igiyar Allah mai ƙarfi to ya riko da alqur'ani ambato ne wanda yake akwai gwanan cewa a cikinsa kuma tafarki ne alqur'ani mai kakke wanda babu wani barna da ke iya shigo masa ta kowace fuska sannan babu wani ainihin wato mutum da zai iya faɗin zance da zai saje da alqur'ani har a kasa bambance su ba zai yi ba kafirai sun yi wannan attempt ɗin ko na su kawo wasu abubuwa su saka a cikin alqur'ani domin a gurɓata shi amma ya gagara saboda zancen Allah ba zai taba yin kama da zancen halitta ba musamman alqur'ani naka Allah madaukakin sarki ya baiwa qur'ani ultimate protection wato cikakken tsaro tun daga wajen saukar da shi Allah ya bayyana irin tsaron da ya baiwa alqur'ani idan aka tashi saukar da wayin alqur'ani mala'iku ne suke yin rakiya wa shi asalin wanda aka baiwa wahayi da haka za su zo mishi ta gaba ta baya duk wani shedani ba zai iya kusanto su ba to a haka har sai an kisar da sakon zuwa zuciyar tsiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya daura gaban cewa shi zai tsare mishi karatun a zuciyar shi da haka ba zai ji karatun yayi rawa ba jama'an fahimtar ne da ke ko sannan kuma ya karantar da shi yadda Allah ya umarce shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu muka saukar da wannan alqur'ani kuma mu za mu tsare shi da haka yan uwa masu albarka idan mun gane irin wannan daraja da matsayi da alqur'ani yake da shi to ashe kenan ya kamata a ce mun samu wani rabo na ainihin karanta shi a cikin wannan wata shi yasa malam ya ce magabata na wannan ainihin wato addini namu Allah madaukakin sarki ya kara musu rahama to sun yi irin wannan nazari game da alqur'ani shi yasa suka yi mu'amala mai girma tsakaninsu da alqur'ani ya shi yake cewa wal wajibu alaina ma'ashara almu'minin abinda yake wajibin mu ya mu yan uwa musulmi an nu'azzima alqur'an alkarim mu girmama wannan littafi ba zai yi kuma mu girmama littafin nan ba tare da muna karanta shi ba na fata an gane domin shine zancen mahaliccinmu kuma shine madogaranmu a cikin abin da muke yi a addini saboda shine hanya kadai da za mu gumu tsira tun daga nan duniya har lahira da haka wajibi mu tsare wannan littafi mu bashi matsayin da ya dace da shi mu kuma karanta shi hakikanin karantawa malam ya dauko zancen Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yadda da yake cewa man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbu Allah duk wanda yake son ya san gurgudan kaunan da yake yi wa Allah to sai ya ce falyarid nafsahu ala alqur'an ka gwada kanka da alqur'ani yaya kake mu'amalanta alqur'ani gurgudan yadda kake mu'amalanta alqur'ani gurgudan fassaran kaunanka ga Allah da haka idan kana mu'amalanta alqur'ani sama-sama ne ko kuma tsakaninka da alqur'ani sai in ka shigo masallaci ka hange shi a cikin kanka amma tabawa da karantawa tsoro yake baka to alamun baka tsoron Allah amma duk inda ya zama kai mu'amalanka da alqur'ani mu'amala ne na kurkusa bini-bini bakinka zai fara tilawan alqur'ani bini-bini zaka dauki mutafi ka bude idan ka yi gani zuciyanka ya karanta shi sannan kana tadabburi to alaman lallai tabbar kai kana san Allah ina fatan jama'an gani wannan na daga cikin hanyoyi da zamu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaunan mu ga Allah ya tabbata kul in kuntum tu'ibuna Allah fattabi'uni to manzo Allah za ku ji yadda ya mu'amalanci alqur'ani musamman a watan ramadan sannan yana cewa ku sani cewa alqur'ani maganar Allah ne فإن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل دا haka duk wanda yake jin cewa yana kaunan Qur'ani to lalle yana kaunan Allah fa inma alquran kalamullah عز وجل domin Qur'ani zancen Allah ne duk wanda yayi rajin wani abu a cikin Qur'ani yake yarda da sako ko da kwaya ɗaya ne a cikin Qur'ani ko to Allah yake yi wa raji saboda zancen ba na mutane bane na Allah ne kenan kana cewa Allah bai isa ba ko kuma abin da ya faɗi ba haka bane Allah ya kyauta معنى يكي وهذا وقد كانت للسلف رحمهم الله إناية فائقة واهتمام بالغ بالقرآن العظيم لذلك ما قبع تم تنزى من انتهى بي هروا أن تكذي وبايسو تسنى بعد كلا كلا ودي ذاتي يد بك تنعي وقت يأخذ أركن تنعي منك ذلك ذوك جاء ابن سياد سيأي مكة وني إرن ينعي أزوتي يكي wai anya mutane ne waɗannan mutanen kuwa ƙwarai da gaske mutane ne irin ka su sun bai wa Qur'anin muhimmanci ne kai kuma ka ba wani abu da ba Qur'ani ba muhimmanci da haka irin yadda kai kake iya bai wa wani abu muhimmanci har ka ga ka wuce tunanin wasu a kai to su ma haka suka ba Qur'ani muhimmanci da hakan aka gaya maka yadda suke mu'amalanta Al-Qur'ani sai kai ta ta'ajjubi kana ta mamaki cewa a haka kuma ya yiwu sosai kuwa an gane ko wanda ya ce suna da ainihin wato kula wanda ya wuce tunani sannan wa ihtimamun balighun suna da himma wanda ta kai makuriya bil Qur'ani al-azim fi shahri al-Qur'ani musamman aka shiga watan Ramadan wa uswatuhum fi dhalik abu koyin su kuwa wajen wannan irin mu'amala da take yi da Al-Qur'ani shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah shine shugaban su shine madubin su shine abun koyin su wanda mu ma kamata yi a ce hakan ya zame mana wajen mu'amalar Al-Qur'ani annabi ya zame mana abun koyi yace annabi kana yalqahu jibril jibril fi kulli laylatin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna haduwa da malamin sa Jibril a wannan wata na Ramadan a kowace dare sai sun hadu kuma haduwar din suka yi ba wai hira za su kama yi ba cewa to ya labarin sa Abu Jahl ne to wai kaje yadda aka yi da Abu Lahab kuwa a Qur'ani za su ta daraji a wannan dare to kuma kai ka san haduwar su ba irin wanda za a yi ne dan shafshaf a tashi ba sai a cinye daren gaba daya ana mudarasa Al-Qur'ani tsakanin manzon Allah da mala'ikan Jibril kuma an gane wannan dake ko ya she yace kullu lailatin min ramadan yudarisuhu alquran suna yin darasi da shi da mala'ikan Jibril na alquran hadisi ne Abdullahi dan Abbas ya bada wannan labarin ga lafazin Abdullahi dan Abbas yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadun nas manzon Allah tare da annabi Allah tabbata gare shi ya kasance ya ku dukkanin mutane alkhairi wajen kyauta da taimako to babu irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan yace to in ko kana son ka ga asalin kyauta da taimakon manzon Allah ka bari a shiga watan ramadan duk wani da yake tunanin ya san yadda ake kyauta ko shi yana yi wallahi in yaji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a watan ramadan to sai ya gajiyar da shi ya gane cewa bai taɓa jin labarin mai kyauta ba a shi Abdullahi dan Abbas ya ce hina yalqahu jibril domin a cikin watan ramadan a wannan watan ne mala'ikan jibril ke haduwa da manzon Allah a kowace dare wa kana yalqahu fi kulli laylatin min ramadan kun gane ko yace yana haduwa da shi ne a kowace dare a cikin watan ramadan fa yudarisuhu alqur'ana sai su rika yin darasin alqur'ani kaga wannan shine manzon Allah wani daily basis kowace dare sai sun yi darasin alqur'ani da mala'ikan jibril sai yace to idan hakan ya kasance fala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ajwadun nasi bil khair to manzon Allah shi kuwa duk sanda suka hadu da mala'ika cikin dare suka yi darasin alqur'ani in gari ya waye zaka iya cewa zai zama overwhelmed cewa to ni ko me ya kamata in yi ne sai ya kare yawaita alkhairai shi da rana ya kwana dare yana mudarata ya uni kuma yana ta alkhairi saboda jin dadin ya kwana yau yana darasin Qur'ani da malamin shi jama'a mun fahimta ko yace alkhairan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan wata ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala yafi wato iska dake gabatar saukar ruwan sama yafi wannan iskan alkhairi salawatu llahi wa salamu alayhi fil akhirati wal ula in ka karanta tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen alkhairi zaka ji Abu Sufyan kafin ya musulunta yake cewa wallahi na wayi gari duk duniya ba wanda nake ki a zuciya na irin Muhammadu Rasulullah yana adawa na ƙarshe da manzon Allah yace amma abin da zai ba ku mamaki da manzon Allah ya fara min kyauta yace wallahi sai da ya min kyauta wanda sakamakon haka na wayi gari ba wanda nake kauna duk duniya kamar shi tashin farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a baki raƙumi guda 100 raƙumi ma haba wane kai duk yayin da mutum wallahi baka ga kyauta ba ne manzo Allah yake a baki 100 wasa ya dauka wallahi aha irin waɗannan manyan jifa-jifai da shugabannin nake hawa ko a ce a baka guda 100 kai ba wanda zai ba wannan kyautan wallahi billahi mai babu sai manzon Allah kuma an gano wannan da kyau ko wannan shine manzon Allah in kunta tajahadu in baka san waye manzon Allah ba Abu Sufyan yake wa ka gaske sai rutsar ka kora su yana jin ko za a jiyo shi an fahimta ko yake sai da ya bace da su kuma ba wani abun da ya biyo baya sannan ya gane fa da gaskiya mai amma kun san wani abu yace wallahi bi an karaba sai aka kara aiko mai da wasu dare kafin yace wani abu ya kara ganin dare yace kai dole mu gumu tumin nan kawai wallahi sai bi daga nan ya sallama kaji manzon Allah kenan to idan aka ce kuma a watan Ramadan ne sarki ya tabbata ga Allah nan zaka ga kyauta to duk wannan ne sakamakon shi shine dadi da yake ji na darasin alqur'ani to sai mu duba yanzu gashi mun ci ɗaya bisa ukun Ramadan jama'a yau muna tara ga wata me ka riga kai covering a cikin karatun alqur'ani where have you gone so far ko yanzu har yanzu kana nan kana shirin cewa Allah da zan fara karatun alqur'ani insha Allah har yanzu zan fara har yanzu it is getting late ka fara makara dan uwa in dai har yanzu ne a irin wannan zaka zo ka ji yanzu cikin magabata akwai wanda a yanzu din nan yana sauka na goma kenan a cikin waɗannan kwanaki saukan alqur'ani daga farko ba tun daga farkon Ramadan saboda kullum sai yayi sauka a cikin magabatan mu saboda yadda ake son mutum ya ƙara kaimi da kwazo a cikin watan Ramadan bari dai mu ji daga bakin malam malam yace hada wannan kenan wa kar kana yasilul qira'a fi qiyam ramadan bil layli akthar min ghayrihi jama'a mu sake jin wannan dan haka manzon Allah aka ce an shiga watan Ramadan sallolin shi na dare to yana ninkawa ne sama da yadda yake yi a da dan haka karatun da zai yi na alqur'ani a cikin sallar shi na dare to ba irin yadda yake yi ne a watan da ba na Ramadan ba kun ji ba ma'ana a wannan watan duk da manzon Allah an ce fa shi a kowane lokaci sallar dare yake yi har kafan shi ma sai ya kumbura amma ka ji aka ce in aka shiga watan Ramadan yana ninkawa sai ka ce to ya yake yi kenan to kai kuma tun kafin a shiga watan Ramadan din dama ba ka yi an shigo Ramadan din kuma wanda za a dan yi ka ce yayi yawa a rage to kai which one you do ina kike fa a saka ka ne na ba ta an gani ma'ana dan wanda ba a dan yi din kuma a dan dai samu a dan a cika da istighfari kuma ka ce a rinka yin daya a rinka yin biyu a rinka yin uku a gaskiya ba a Ramadan ba ina fatan jama'a an gani ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yatilul qira'ata fi qiyam ramadan yana tsawaita karatu a tsayyon shi na ramadan bil layli da daddare akthara min gani fiye da sauran watannin da ba shi ba da haka duk abin da ake yi na neman kusanci ga Allah a watan ramadan jama'a ƙari ake yi akai ba wai ma rigewa ba ba a magana ragewa wa hadha amrun yushra'u li kulli man arada an yazida fil qira'ati wa yaqini wala yake kun ga kenan wannan shine tsarin da ake son kowannen mu bi musamman in kana son kai ma ka samu ƙari a cikin karatunka kuma ka tsawai ka sallan ka na dare wa kana yusalli li nafsihi fala yutawwil ma sha'a dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah ne shi kadai sai ya tsawai ta sallan shi iya ganin daman shi wa kadhalika man salla bi jama'atin yardawna bi salatihi haka duk wanda yake yin sallah cikin jama'a yake san ya ainihin wato samu yardan Allah da sallar sa amma ma tuwa zalik amma an ba watan Ramadan ba idan ka zo zaka yi mutane sallar jama'a fal mashru'u takhfifa anan ka sauƙaƙa amma aka ce an shiga Ramadan yi kokari kai encouraging mutane ne kowa ya samu dan abin da zai samu sai ya tsira da shi ko eh domin wata ne wanda yake ayyamin ma'dudat kwanaki 30 ne kawai in an gama to shikenan an saki kowa jama'a an gani so ba a yin ba a wasa da lokacin Ramadan jama'a dan lokacin in ya wuce shikenan kuma ba ka da garantin ko zaka sake samu qala al-imam ahmad warkuti imam ahmad dan hanbali إمام أهل السنة كو يوا قال لبعض أصحابه يجا وندى كتير المدرسة وندى الإمام هذي يجي جلسة تراويح بركة جابنا الإمام مالك يجي مشي وكان يصلي بهم في رمضان شين الإمام نسو أوتر رمضان ها haka imamu Ahmad shi ma yana cikin mamun shi kenan sai ce inna haula'i qaumun dha'fa ana ramma rali man ya dade waɗannan al'umman da suke bin ka sallah to akwai masu rauni a cikin su mafiya yawan su masu rauni ne dan haka idan ka zo zaka yi mana sallar tarawih ikra khamsan sittan sab'an dan shafi biyar din nan dai a kowace raka'a zuwa shafi shida zuwa bakwai shi zaka rinka yi masu jama'a kun ji ba eh dan shafi biyar shida bakwai ya isa to inda masu karfi ne ba ai sai yanzu goma zuwa ashirin saboda raunin da yake a ɗaya maka yin shafi ya ba liman ka ɗan rage mana liman ka ji ba to me ya faru bari ku ji kala sai imamu ya ce shi kenan sai da karɓi shawarar malam ya zan yi don haka fa khatamtu fi lailata 27 to tunda muka fara tarawihin daga ranar farko ba mu samu muka yi sauka ba sai daren 27 ga watan Ramadan ma'ana sai da suka sauka a hagar ka ji fa wannan shine abin da magabata suke yi to mu kuma ba yanzu Allah ta ba ana yin aya 7 ko 5 na fada an gani fa arshadahu rahimahullahu ila an yura'i hal al ma'mumina fala yashqu alayhi daga sai mallam Ahmad ya ga wa wannan limamin cewa ya lura da limamin shi kada ya tsananta musu ina fata an gani Umar dan Khattab wa shi ya kasance limamin da ya nada a zamanin shi cewa sun kai wa mutane sallar tarawih raka'a 11 dai haka a watan Ramadan yace ka rinka mutu raka'a 11 dai ne saurin baki a cikin su da yake da karatun shi yana da garin sauri yace ka dan rinka maneji ko da aya 200 a kowace raka'a da haka ake maneji zai ga kowa ba ba masallaci ko da ma su sai dai karuwa ma take kaga shine magana to ka ji halin salaf din kenan shine magana da nake gaya mana in ka ji su yadda yake abin sai ya baka mamaki jama'a an gane ko su fa aka ce in suka fara sallar tarawih raka'a 11 su in suka fara tun bayan isha to sai dab da lokacin sahur suke sallamewa a Ramadan din gaba daya to mu yanzu Allah sa muna awa daya a tarawih kaga akwai bambanci tsakanin mu da su ranan nake cewa wasu ban sani ba ko a nan ne nace kuma abin da zai wato ƙara baka mamaki shine waɗancan da irin wancan kokarin da suke yi wai me suke so ne a wajen Allah aljanna ko mu ba ha wata iri ce namu to to kuma kuna ganin kokarin mu da nasu shine dai ne to kuma irin aljanna da zai so an ya shi muke so kuwa shine abin da nake mamaki Allah ya sa mu dace da haka wanda shi kuma yake da wato nawa wajen karatu karatun shi a hankali ne ka san kowa da yanayin irin karatun shi ko shi kuma sai ya ce ya rinka yi musu dan ayoyi ainihin wato irin 50-100 saboda shi kuma bai da saurin karatu a kowace raka'a fa kuma sai ayi raka'a 11 gaba daya wannan shine hadin salaf a cikin watan Ramadan ina fatan an gani Allah ya sa mu dace wa kana salaf rahimahullah yatlu alquran fi shahr ramadan fi salati fi salati wa ghayriha dan haka magabatan mu jama'a karatun su na alqur'ani a cikin wannan wata suna yin shi babu kakkautawa wani su yi a cikin sallah wani ba a cikin sallah ba ka ji misalin wasu daga cikin su yace fa kana al-aswad malam al-aswad yaqra'u alqur'ana fi kulli laylatayn fi ramadan kaji shi wannan malamin a kwana biyu yake sauka in aka shiga watan ramadan rana na farko izu 30 zai yi rana na biyu sai ya sauka gobe jibi gata sai kuma ya fara sabon karatun sai ya ƙara yin 30 rana na biyu ya ƙara sauka da haka za a gama watan ramadan ya yi sauka sau nawa sau 15 al'aswar kenan da kake ji na fata an gane shi ɗin ne kuma in bambantawa aka ba da labarin cewa idan aka zo buɗe baki cewa yake a nemo mishi mutane 50 wanda zai yi musu iftarar sa'i da haka zai baje musu abinci kowa ya ci ya koshi haka yake yi kullum fa har sai an gama watan Ramadan sannan aka ce in aka ce yau an kare azumi gobe sallah sai ya tattara mutanen 50 din nan duka sai ya kai su wajen telan shi yace Allah gafarta malam da Allah dai musu a auna su za a yi musu dinkin sallah duka waɗannan sune magabata kuma kamar yadda muka ji wannan kokari fa suke yi wai su samu su tsira a gobe lahira to sai ka ce mu me muka yi وكان النخعي مال ابراهيم النخعي ده كي جي رحمه الله شي ما aka ce يفعل ذلك في العشر الاواخر شي ما yana yin sauka duk kwana biyu amma shi sai an je goma na karshe ka san azumin na karewa gurgure yadda yake karewa gurgure yadda ake son ka kara kaini ba wai irin namu ba mu a farko sai ga mutum kaman da gaske da an fara tafiya sai kaga kuma ana ja ba daidai bane jama'a wallahi lokacin ne ma ake kara himma da kwazo ake kara jin cewa anya watan nan ba zai fita ba tare da mun samu wani abu ba kuwa an gane ko to kaji ibrahim na kai ana zuwa goma karshe sai ya kara kai kafin shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun je da aka ce yake kara kai ni a goma karshe aka ce a wannan kwanakin to dage shimfida ma gawai gaba ɗaya yake yi da aka ba wani batun bacci a wannan lokacin ya daure gautar shi wani mu'amala da iyali sai bayan sallah sannan su ma iyalan ba za su kwanta ba duk zai tashe su istaiqaza ahla wa ahya layla saboda shi ya san alkhairin da ke ciki to da shi da iyalan shi duk su samu wa amur ahlaka bis salati wa sabir alaiha wallahi ba a wasa a ramadan move towards end ramadan na karewa wa ana kara rike wuta ne jama'a Allah ya sa mu dace to a goma karshe kun ji duk kwana biyu yake sauka amma kafin goma karshe a waɗannan goma na ɗaya da na biyu to a kwana uku yake sauka da haka a cikin kwanaki 20 zai yi sauka a kwana uku kaga za a samu aƙalla saukan shi guda 6-7 to in aka zo goma karshe kuma a kwana biyu yake yi wa kana qatada rahimahullah malam qatada ibnu bi'amr sadusi Allah ya ji kashi da rahama shi kuma aka ce ya hasibu fi kulli sab'in da'ima shi jama a tabi'an shi ba wai a watan ramadan ba a mako ɗaya yake sauka rayuwar shi kenan kawai duk mako sai yayi sauka an fahimta ko kamar yadda kai kuma kullun kana da film da kake kallo ne kai kaga bambancin ma da su din kenan wani yanzu yana da wasu film wai sunan su ko series ne ko menene ya wa series ne ko to yana da abin da yake kalla duk kowane lokaci ya sa wa kanshi wannan kuma yana yi to kaga wannan ina zai sauke Qur'ani ga wannan Qur'ani shi ta yana ta saukewa to kaji malam Qatada duk mako yake sauka ma'ana kace daga juma'a zuwa juma'a yayi sauka haka al'adar shi da dabi'ar shi to amma in aka shiga watan Ramadan to me kake tunani wanda yake yi on a weekly basis in an shiga Ramadan me zai yi kenan shine sai aka ce wa fi Ramadana fi kulli salati ana shiga watan Ramadan to sai ya kara yawan abin da yake karantawa madadin weekly sai ya koma in 3 days da haka kullun izu 20 sai ya sauke to ana zuwa goman karshe kuwa wa fil ashr al awakhir kullu laylati kowace dare sai yayi sauka kullun ne dole wannan zai yi sauka wannan tabi'a malam Qatada kenan ashe ba za ka yi mamaki ba da Allah ya wanzar da sunan shi kaji har yau ana batu game da shi ana faɗin halayen shi saboda yayi wa Allah da haka Allah ya wanzar da wato labarin shi Allah ya kara masa rahma wa kana az-zuhri malam Muhammad ibnu Shihab az-zuhri imam al-muhaddithin shi kuma aka ce idza dakhala ramadan qala in aka shiga watan ramadan irin wannan ko sai ce fa inna ma huwa tilawatul qur'an sai ce to duk wani karatu a wannan wata in dai daga gare ni to qur'ani ne kawai da aka ce majalis din shi da yake karantar da littattafai na hadisi da fiqh din rufewa yake yi ya ce an ba kowa hutu wannan watan qur'ani ne kawai to duk sanda aka gan shi za a gan shi yana karatun qur'ani ne al-imamu zuhuri kenan wa it'amu ta'am sai kuma ciyar da abinci da miskinai da talakawa da fakirai da marayu duka ita ciyar da kowa bayan Allah wa kana maliku الامام مالك امام دار الهجره مالك بن انس الله يطهر مش يدا شي ما كسance اذا دخل رمضان ان هكا تي ان شيغا وتر رمضان يفر to yana daukan komai ne sai ya aje shi sai koma zalla min yafiru min qira'ati alhadith yana barin duk wani karatun abin da yake na hadisi wa mujada wa majalisati ahli alilmi da kuma zuwa tattaunawa da ma'abuta ilimi wa yaqbalu ala tilawati alquran kawai shi ma sai yasa ya dauko qur'ani tilawa ne kullun laila nahara aikin kenan wa qala qatada malam qatada da muka ji labarin shi a can sama ya kare cewa yudarrisu alqur'ana fi shahri ramadan a watan ramadan yudarrisun qur'ani kawai yake yi kuma an gane wannan mutum ko wannan shine yadda magabatan mu suke mu'amalantan alqur'ani a cikin watan ramadan malam sufyan ibnu sa'id bin thawri Allah ya ji kai shi da rahma shi ma aka ce ya kasance idan da kala ramadan idan aka shiga watan ramadan taraka jami'a al-ibada wa aqbala ala tilawati alquran duk wani aikin ibada yana aje shi a gefe sai ya tunkari karatun alqurani kawai wal atharu anhum fi hadha al-ma'na kathira malam abdurrazzaq yace in aka ce za a yi tafararo maka labaran magabata game da mu'amalarsu da qurani wallahi yawa gare su da karanta littafin lafa'iful ma'arif na imam ibn rajab al-hanbali annan ne zaka ji abun mamaki Imam al-Bukhari wannan da kake ji kullun ana cewa rawahu al-Bukhari shi ma a kulli yawmi yake sauka yayi 30 da safe 30 da dare Imam Shafi'i kuwa shi a kowace rana ma sauka biyu yake yi 60 din zai sauke kafin faduwar rana kuma kafin al-Fajr ya sake sauke 60 da haka shi sauka biyu yake yi a kowace rana watan zai kare yayi sauka nawa 60 Imam Shafi'i kenan haka suke mu'amalanta alqur'ani saboda suna ganin Allah ya ba su dama wala Allah ba za su ƙara samu a rayuwarsu ba da haka duk abin da za su yi na sa ƙarfin su wajen himma a cikin ibada wallahi suna sawa kuma in ka zo kai wannan ababin karatun qur'ani kenan in ka ji ababin yadda kuma suke ci da dukiyarsu da abinci nan ma za ka dauka iya abin da suke yi kenan abin su ya baka mamaki to haka halus salaf fi shahr ramadan la siyama ma'a alquran wa it'amu ta'am wannan shine halin magabatan mu a watan ramadan a babun karatun alqurani da kuma ciyar da abinci to ba ka ainihin wato sassauci Allah ka samu dace bane yace razaqana Allah wa iyyakum husna tibaihim wa siyari ala atharihim muna roƙon Allah ya bamu iko mu dan kamanta irin na waɗannan manyan malaman namu malaman nan namu na musulunci Allah ya bamu ikon kamantawa mu hau gwadabe irin nasu mu ma mu dan samu rabon mu wa nas'aluhu ubangiji mu Allah muke roko tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi husna da sunan shi kyawawa wa sifatihi al-ulya da sifofin sa madaukaka an ya'mura qulubana bi hubbil qur'an Allah ya girmama kaunan alqur'ani a cikin zukatanmu wa ta'zimuhu da kuma ainihin wato a girmama shi wa tawqiruhu da kuma darasa alqur'ani wal amalu bihi Allah ya bamu ikon ainihin wato a aiki da alqur'ani wa an yaj'alana min ahli alqur'an Allah ya sanya mu daga cikin mabuta alqur'ani alladina hum ahli llahi wa hafatuhu wadanda su ne na hannun daman Allah na musamman a wajen Allah jama'a kun ji wannan gaban kenan to bayan da malai ya gama wannan ya sake kawo gaba ne akan dai alqur'ani saboda mu ƙara gane cewa to lalle ya kamata a ce mu ma mun yi rajista da alqur'ani a wannan wata bai kamata a ce mutum ya bari watan nan ya tafi ba tare da ya ci moriyan karatun alqur'ani ba sai ce ahammiyatu fahmi alqur'ani wal amalu bihi to idan kuma ka karanta to yi kokari kuma ka rinka fahimtar qur'ani ka rinka kuma aiki da abin da yake cewa to kaga nan shine babun irin tafsirai kuma da ake zuwa ake saurara shine kaje wannan aya da ake karantawa ko da kake karantawa me ma'anar ayar ne kuma me ake son kai na aiki da wannan aya to wannan kuma sai ya rinka lausasa zuciyarka wajen yi wa Allah biyayya Allah madaukakin sarki ya samu dace an kuma masu albarka nan za mu saurara insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba muna ƙara addu'a Allah ubangiji ya karba mana ibadojin mu a cikin wannan wata mai albarka. Allah ya bamu ikon yin aiki da yake so kuma yadda da su. Allah ya bamu ikon samun ainihin wato rabo na karatun Alkur'ani da fahimtar sa da aiki da isa. Wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.